أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايها كبرك مدسادوا أو أن مسلاتي ميتار البركة مسجد الخلفاء الخلفاء الراشدين دنتي غبا دكراتمنا موطا امام مالك رحمه الله تعالى wannan shine majlisin mu na biyu muna shidda ga watan jimada sani hijira daga makka zuwa madina 1446 wanda yi daidai da 6-8 ko ga watan 12 a kalandar bature 2024 idan ba a manta ba sati wancan da ya gabata muna cikin riwayoyi na wannan littafi mai albarka littafi na hadisi da na fiqhu sai mun kawo wa'ansu daga cikin riwayoyi wanda mafi shahara daga cikin riwayoyi wanda aka rawaito wannan littafin na Imam Malik rahimahullahu ta'ala mun kawo riwaya ta Abdullah ibn Wahab mun kawo riwaya ta Abdurrahman ibn al-Qasim mun kawo riwaya ta Abdullah ibn Maslama mun kawo riwaya ta Ma'an ibn Isa mun kawo riwaya ta Yahya ibn Abdullah ibn Bukair mun kawo riwaya ta Sulaiman ibn Barad mun kawo riwaya ta Yahya ibn Yahya al-Laysi al-Andalusi mun kawo riwaya ta Muhammad ibn al-Hasan ibn Farqad al-Shaybani da sauransu wanda suka kawo riwaya kuma a hakan muke cewa insha Allah zamu yi i'timadi akan riwaya Yahya ibn Yahya al-Laysi saboda ita ce mafi shahararar riwaya daga cikin riwayoyi kuma mafi shahararar riwaya a Afirka ta yamma da yammacin ko arewacin Afirka gaba ta gaba abinda zamu tattauna akan shi cikin muqaddimar mu shine duk wani littafi wanda ya taka rawa a al'umma ta musulmai dalilin fa'idar shi dalilin anhwanuwar da mutane suke da shi zaka samu ya samu sharhihika daban-daban daga manya-manyan malumai shine idan ka leka wannan littafin zaka samu malumai sun yawaita ko sun yi haba-haba sun ba da himma sun ba da dukkan kuzarinsu akan su yi wa wannan littafin na Imam Malik sharhi wansu zaka samu sun yi takhrijin hadisan wansu kuma sun samu zaka samu sun yi ta'liqi akan wannan hadisai ko athar da suke cikin wannan littafin daga cikin mafi muhimmancin sharhihika shine idan muka dauka wanda yake buga lamba daya daga cikin sharhihikan da aka yi wa wannan littafin shine at-tamhid lima fil muwatta min al-ma'ani wal asanid wannan shine babban littafi ko in ce yana ɗaya daga cikin manya-manyan shuruhat wanda aka yi wa wannan littafi shine wanda Hafiz al-Maghrib al-Imam Abu Yusuf bin Umar Abu Yusuf Umar bin Abdul Bar an-Namri shine wanda zaka samu da ka ce a ce maka Ibn Abdul Bar al-Maliki wannan shine ɗaya daga cikin manya-manyan littattafai wanda suka yi wa wannan littafin namu mawaɗa sharhi wanda yake wafi shi kuma wannan Ibn Abdul Bar ya mutu a shekara ta 263 da hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya kara shi kanshi idan ka dauki littafin zaka samu hasab at-tabaat wata tabaa zaka same ta mujalladi guda 10 ko juz'i guda 10 wata tabaa zaka samu juz'i guda 22 haka da sauransu
bayan shi da kai wani sharhi kuma wanda shi wannan malamin ya sake yi wa wannan littafin ya sanya mai al-istizkar fi sharhi mazahib ahli al-amsar shi ma sharhi ne na muwatta kuma wannan malamin Abu Yusuf Umar bin Abdul Bar shi ya sake yi mai sharhi kaga wannan yake nuna maka wannan littafin ya kai a bashi kima ya mai sharhin a cikin juz'i 22 ga ɗaya daga cikin tabawoyi ko kuma juz'i guda 10 ɗaya daga cikin tabaka ta Darul Fikr zaka samu bayan hakan ya saki dawowa ya sake yi mai sharhi sharhi ya sanya wa littafin al-istizkar fi sharhi madhahib ahli al-amsar bayan shi da kai al-muntaqa fi sharhi muwatta na al-imam Sulaiman bin Khalaf al-Bazi shi ma yana ɗaya daga cikin littafi wanda idan ka leka sharhin wannan littafin kalkashin wannan tabaat da ko wannan ta'alifin da malam yayi al-Bazi zaka samu ya kawo hatta da ikhtilaf na malamai mazhabin Hanafiya suna ganin wannan mas'alar kaza ne ko ra'ayin su akan wannan mas'alar kaza ne mazhabin Malikiya mugayen da malamin mu ya tayi akan shi inda kai istidraki na almajiran malan na kusa-kusa zaka samu Imam al-Bazi ya kawo wannan istidrakin haka kuma mazhabin Shafi'iyya haka mazhabin Hanabila haka sauran manya-manyan malamai daga cikin aqwal na sahabban manzon Allah kuma da manya-manyan tabi'ai ko kuma fuqaha'u as-saba littafi ne wanda yana da muhimmanci khasatan bangaren ikhtilaf ya kawo bayani ko bayanai shamil kalkashin abin da yake sabani na malamai bangaren fiqh shi ma Imam al-Bazi ya rasu a shekara ta 474 da hijira daga Makka zuwa Madina baya da haka da kai littafin da Abi Bakar Muhammad bin Abdullah bin al-Arabi al-Qadi wanda ya wallafa shine al-Masalik fi sharhi al-Muwatta fi sharhi Muwatta Malik shi ma yana ɗaya daga cikin sharhi wanda sosai yana da kyau a ce duk wanda yake karanta wannan littafin ya samu yayi isti'ana da wannan sharhin saboda muhimmancin da ya tattara wannan Al-Qadi Abi Bakar ibn Abu Muhammad bin Abdullah ibn Al-Arabi ya mutu a shekara ta 543 da hijira daga Makka zuwa Madina baya da shi da kai littafin Abu Qasim Abu al-Qasim Ali ibn al-Hasan bin Hibatullah wanda aka yi sanin shi da Ibn Asakir wanda ya mutu a shekara ta 571 da hijira daga Makka zuwa Madina littafin shi wanda ya sanya mai Kashful Mughatta fi Fadl al-Muwatta wannan shine sunan littafin kuma ana ma Ibn Asakir da al-kunya ko laqabi da Thiqatuddin shi ma littafi ne yana da muhimmanci sosai kuma malam ya tattara duk abin da yake iya tattarawa wurin ya bawa wannan littafin na Imam Malik al-Muwatta ya bata kimarta ya yi sharhin abin da yake sara ya sharhi a cikin shi bayan haka da kai littafi wanda Jalaluddin Suyuti wanda ya rubuta shine Imam Abdurrahman bin Abi Bakar ya mutu a shekara ta 911 da hijira daga Makka zuwa Madina shi ma littafi ne wanda yana da muhimmanci sosai rubama ya kasance mun rakkaza wurin sharhi akan shi shine Tanwirul Hawalik sharhi Muwatta Malik wannan littafi ne wanda bai wahalar samuwa a kasuwa zaka same shi ko ina Tanwirul Hawalik ko ba don komai ba saboda shi Jalaluddin Asyuti ya hada ilimin wancan wanda suka gabace shi leka daga shekara karni na uku su Ibn Abdul Bar wanda suka fara sharhin wannan littafin abin da ya gangaro har zuwa karni na 10 Jalaluddin ya hada ilimin su sai ya kawo ya lakashe su a wuri daya ya takaita maka na kasancewa ka dalibin ilimi ba sai ka sha dogo wahala ba wurin hada wannan ilimin ba ya lakashe maka su a cikin wannan littafin shine ya sanya mai Tanwiru al-Hawalik sharhu Muwatta Malik sannan da kai littafi wanda wannan malamin na mazhabin Hanafiya ya buga shine Muhammad Zakariya al-Kanada Halwi al-Hindi al-Hanafi wanda ya mutu a shekara ta kusa-kusan nan 1402 da hijira daga Makka zuwa Madina ya sanya wa littafin nashi aujazul masalik ila Muwatta Malik littafi ne wanda shi ma mufidi jiddan bangaren sharhin Muwatta Malik haka da kai mawsu'a wadda malamai wadda suka yi mawsu'ati sharhi al-Muwatta iska haha da duk wani sharhi wanda yake mafi jiddan bangaren gudunmuwa da aka bada wurin sharhin wannan littafin sai suka hada su wuri daya suka yi sa a cikin mujalladi 25 ya tunanin muna da shi a nan maktaba ka samu sharhi ne gashi nan wafi wafi jiddan insha Allah kuma da wa'ansu daga cikin shuruhat wanda aka yi wa ko wannan littafin ya samu aka yi ne sai gaba ta gaba wadda na so mu tattauna akan ta shine bayan mun yi bayani akan ainihin littafin da abin da yake kumshe a cikin littafin da manhajin malam da sharhin da aka yi wa wannan littafin na so mu kai zuwa ga shi malamin da ya rubuta wannan littafin kamar yadda wancan sati da muka yi a cikin muqaddimar mu muka yi bayani malam ba mutum bane wanda yake boyayye ba asali duk wanda yake kasashen mu a wanda yake rike da addinin musulunci zaka samu mazhabin da yake bautatawa ubangiji akan shi shine mazhabin malikiyya an tashi zaka ce da wanda yace da wanda bai ce ba zai ce a mu ɗan mazhabin malikiyya ne da wanda ya fahimta da wanda bai fahimta ba da wanda yake so ya gogawa malik kashin kashi da wanda baya so yake bin shi sau da kafa na abinda bai saba wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to muna kan fahimta imam malik aka samu kowanne ya hadu ko kowanne yana bin wada ko mazhabi na imam malik rahimahullahu ta'ala kuma kalkashin shi aka samu mazhabin nan ha ake intisabun mazhabin zuwa ga mazhabu al-malikiyya a gulguje ba tsawaitawa ba zan yi ba shine imam malik bin anas bin malik bin abi amir al-asbahi nisba ce ila zi al-asbah wata kabila ce daga cikin garin yaman kuma mun sani iyaka suke da su da saudiya da zawwa ake hadira saudiya ita ce yaman a da inda abinda zaka gani da yanda wayewa ta mutanen garin yaman ba dai ba da mutanen saudiya ba wannan ana zantan da ba a yanzu ba kuma baban shi ko kakannin shi sun zo garin Madina sun zama a garin Madina tunda kakan shi Abu Amir kakan shi sahabi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma kowanne duk malaman tarajum sun kawo an sanya shi ko an lissafa shi daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amma malaman tarajum suke cewa ba wani yaki da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya huta face kakan Malik ba ya halarta tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai yakin badar ne akai kamun su iso salamin su gabato garin Madina amma dai bayan shi duk wani yaki da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aiwatar zaka samu an yi tare da shi wannan kakan Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala kuma wa'ansu daga cikin malaman tarajum suke cewa a ai tabi'iyyun muhdaram su ne wanda suka gangaro don su haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai suka tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu ba su ga manzon Allah ba amma dai sun yi imani a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake raye kuma jadduhul adna kakan shi wanda ba kakan shi ba kakan shi baban shi shi kuma yana ɗaya daga cikin kibarut tabi'in wa ulama'ihim manyan tabi'ai kuma malamai na tabi'ai kaga wannan shi yake nuna maka imam malik ba a kasbe ya dauki wannan ilimin ba kakan shi sahabi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kakan shi malami ne kuma tabi'i ne kuma ana ma lissafa shi daga cikin manyan tabi'ai manyan malamai a wannan lokaci a cikin garin Madina akwa idan an ce ku imam malik ya dauki ilimi kaga ba a wai ba kuma wannan kakan nashi yana ɗaya daga cikin mutane guda hudu wanda lokacin da aka kashe Usman yarda Allah shi tabbata a gare shi cikin daren suka yi wa Usman likawani suka kai shi baqiya suka binne shi ba tare da kowa ya sani ba dalilin mun sani irin abinda ya kai ya kawo na daga tsama da tawaka da tsankanin wa'ansu wanda suke kiran su da khawarijawa da abin da yayi wakana tare da Usman yarda Allah shi tabbata a gare shi Allah ƙara yarda da shi an ahi imam malik a garin Madina Madina ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shekara ta 93 da hijira daga garin Makka zuwa Madina. Duk da kasancewar da kwai sabani bangaren malamai, ai idan ka dauka al-Imam al-Ajali a cikin As-Siqat ya kawo dogon bayani akan lalle malaman tarihi sun yi sabani a wata shekara aka aihi Imam Malik. Yake cewa amma dai wada mafi rinjaye a cikin shekarun da aka yi ko shekarar da aka aihi Imam Malik ita ce shekarar da Anas bin Malik Allah bai cikawa. Yace to idan kai kasance shekarar da Anas bin Malik shekaran nan Allah yi a shekarar da Anas bin Malik Allah mai cikawa a wannan shekarar aka aihi Imam Malik kenan ita ce shekara ta 93 da hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Wannan ita ce fada mafi rinjaye. Kuma Imam Malik lokacin da ya rayu a cikin gida na ilimi kuma ya shagalta da neman ilimi, duk da akwai wa'ansu hada zaka samu khasatan wannan idan ka dauki nuskha ta Muwatta Imam Malik Tahqiqul Azami ya kawo wa'ansu bayani akan lalle Imam Malik sun kasance da shi da dan uwan shi suna huta kasuwa, yana dan kama mai kasuwa yayin shi ba dan komai ba dan su samu abin da za su ringa kawowa gida ana ci. Lokacin da ya kai shekara 10 yace shi wannan al'amarin ya isa ilimi yake so ya dauka, ma'aikiyar shi ta sa mai kaya ta mai rawani ta ce mai to yanzu ka tai ka fara rubuta ilimi. Daga lokacin nan duk abin da yake cikin gidansa Imam Malik dauka yake ya bada ko dauka ake a bashi ya sayyida ya bada akan ilimi, har ya kai rumbar gidansu aka hudda sama aka kai har sai da itacen gidan isa itacen rumwa aka hudda su aka sayyida su ba don komai ba don a agaza mai wurin neman ilimi. Shine idan ka dauka zaka ga shekara lokacin da Imam Malik ya kai shekara ta 17 da hijirar shi da 17 a cikin rayuwar shi ya zamana ya fara fatawa ya fara karantarwa a shekara 17 aga ya kai shekara 17 zaka samu ba wani abu bane ba a cikin shekarun mutum ako a cikin shekaru ba, amma dai shi a wannan lokacin Imam Malik ya kai ya zamana ya tumbatsa ya kai a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bada ilimi kai a shekara 17 kuma sallacin ungo ko kai baka fara liwanci wannan dana ka fara bada ilimi ba. Daga wannan shi yake badawa niyya ta gaskiya, in mutum in yace ya sa kanshi abu to ya bada himma 100% akan zai aiwatar da haka. An rawaito wani asar daga shi Imam Malik yake cewa majalastu lil fitya wal hadith hatta shahida li 70 shaykhan min ahli al ilmi anni mardatun lidhalika, yake cewa bin zamuna ba na hara fatawa ba na hara ba da ilimi ba na hadisi ba, yace har sai da mutane 70 daga cikin lattijawa masu ilimi a cikin garin Madina suka mun shaida lalle na kai in zamna in fara karantarwa in fara yin fatawa. Mas'alar fatawa mas'ala ce wadda idan ka dauki shari'a ta musulunci ko daula ta musulunci baya dacewa a ce da wane kowa yana iya yin fatawa, a'a mas'alar fatawa tantanta ce wanda ya kai wata kololuwa bangaren ilimi shi shugaban kasa ko kuma al-imamul a'la jagora babban musulmai ko khalifa zai ce wa da kai muka ayyana ka kasance kai ne muftil am, duk wani wanda zai yi fatawa zai isdarin fatawa to sai ta biyo ta wurinka, me kake gani me ra'ayinka akan haka sannan ka sai shi sanya ka gani yanzu abinda aka mai da fatawa wani kurmi ya jakehi wani ya jakehi wani ya jakehi kowa zaka gani wani ya kirayi wani ya kirayi wani fatawa daya sai ya ga malamai guda kaza Allah yake ya samu wani ya hadu sabanin haka yace ai wani ai bai da ilimi, ko kuma ka gani wani ya hadu kaza wani ya hadu kaza wani ya hadu kaza sai ringa ganin a shi wani san zuciya shi ne wani kaza ne wani kaza ne. Shi kuma mas'ala ce wanda ya kamata a yi taka tsantsan akan ta, ba kowa yake fatawa ba, karantarwa wannan mas'ala ce daban, fatawa kuma ita ma mas'ala ce daban. Shine nan Imam Malik yake cewa bin zamna ba na fara fatawa ba na fara karantar da hadisi ba na fara bada ilimi ba asira mutum 70 daga cikin lattijawan garinmu ko masu ilimi suka tabbatar lalle na tantanta na kai in zamna in bada fatawa na kai in zamna in karantar. akan mumbarin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama Imam Malik yake bada wannan ilimi. Imam Malik Allah ya arzuta shi da iya guda biyu, maza guda biyu da mace guda daya. A cikin ɗiyan shi da kwai Yahya da kwai Muhammad, cikin kwamatin da kwai Fatima, wanda su ne ɗiya wanda Allah ya wadatar ko ya arzuta Imam Malik da su. Idan ka ɗauki rayuwa ta Imam Malik, za ka samu mutum ne mai tsantsani sosai a cikin al'amurrukan shi. Mutum ne mai sa Al-Qur'ani da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama. Hai aka samu ko aka tabbatar Imam Malik duk lokacin da zai huto ya zamna ya karanta da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama, to kamun ya huto sai kunjiraye shi yayi wanka, ya sanya mafi kyawun tuhahin shi, ya sanya turare, sannan ya huto ya zamna. Da aka tambaye shi aka ce, Imam Malik wai idan me ya sanya duk lokacin da zaka huto ka karantar da mu hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ka ci ado, ka kure adaka wurin wankanka sannan ka huto, kai asuwaki sannan ka huto. Yace wallahi ba dan komi ba, waqiru hadisi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama. Yace ina girmama, ina kambama, ina fifita, ko ina girmama hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama. Dalilin shi ya sanya idan zan huto sai na ci awa, sai na ci ado, sai na ci kawa, sai na gyara kaina dan girman wanda zan karanta maganganun shi. Idan muka koma za mu samu ƙalla za ka samu asharatul mu'allafat wanda malamai suka rubuta akan manaqib na Imam Malik. Kuma wannan majalisin duk lokacin da za ka ce mutum wanda yake sananne ka ce ka ƙara sanar da shi akan mutane, to takan yi ka kawo wani abin da zai cakule wa mutane su gaza fahimtar shi. Shi sanya malamai suke da ƙa'ida, khasatan malaman lugha suke cewa al-ma'rufu la yu'arrafu fa in 'urifa falit-tankira. Ce shi dai wanda aka sani ba a ƙara sanar da shi, an rigaye an san shi kenan. In aka ce a sanar da shi to fa sai dai a batar da wani abu ko a rigita mutane a cikin al'amarin shi ko wurin sanar da shi. Da haka muna iya hucewa mu kai zuwa ga mutuwar shi, ko kuma kamun ya mutu a shekara ta 147 da hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama. Imam Malik ya hadu da wata jarrabawa a cikin rayuwar shi wadda ta kai har ya samu aka bashi kashi da bulala, kuma hakan ya gadar mai da salsalul bawla, shine yayyan hutsari. Kuma wannan bai bar shi ba har sai da Allah ya amshi ran wannan bawan Allah, Allah kara yarda da shi. Duk da kasancewar malamai sun kawo bayani akan dalilin da ya sanya ko jarrabawar da ta sanya, suka yi cewa sababin da ya sanya Imam Malik ya haɗu da wannan jarrabawa shine Imam Malik malami ne wanda ya cancanta yayi fatawa a dau fatawar shi ai aiki da ita. Lokacin nan sai yi fatawa da lazimcin sakin wanda aka tursasa shi ya saki. Misalin mutum ne da shi da mai gidan shi ko da wani wanda ya yi ƙarfin shi sai ya tursasa shi akan lalle sai ya saki iyalin shi shi ya aura, ko kuma sai ya saki iyalin shi kurmu dan bata mai ba. Sai Imam Malik yayi fatawa akan lalle duk wanda aka tursasa shi ya saki iyalin shi, to sakin nan yana nan tabbas saki ne wanda yake lazim. Dalilin haka su kuma a wancan lokacin sun kasance suna karhanci akan rantsuwa akan saki inda albay'a, sai suka gani mas'alar wannan ta ci karo da abinda su suke kanshi. Da aka ce wanda suke kanshi su ne masu iko a lokacin nan, miyakawa sai aka bude kofa akan wannan sabanin, wa'an suka yi can wa'an suka yi can. Dalilin haka ya kawo aka bashi kashi har ya kai ya haɗu da wannan cuta wadda bata bar shi ba har sai da Allah ya amshi ran shi. Wasu daga cikin malamai duk da wannan faɗa ce wadda take marjuha, barin jayayyen faɗa bace ba, ba faɗa bace ba wadda take rajiha ba. Wasu daga cikin malamai suke cewa sababin da ya sanya shine da kai almajirin shi Ibn al-Qasim ya tambaye shi Imam Malik, yake cewa akan waɗanda suke zalunci shugaba wanda yake zalunci akan talakkawan shi yake huce guna da iri shin ya tantanta a kashe su sai yake cewa lalle in dai suka huta wa'annan albukat wanda suke azzalimai yace in dai suka huta akan mulki mulki irin na Umar bin Abdul Aziz yace to ya halatta a kashe su ina fatan kun fahimci masalan me iko wanda yake zalunci sai wa'ansu daga cikin talakkawan shi suka ware suka ce ai suna neman jinin shi su kurum daga yau sun huta daga karkashin mulkin shi kuma ba su yarda da shi ba yake ce wato idan dai ya kasance mai ikon irin halin ko irin ikon Umar bin Abdul Aziz ne yake yi ai mun san Umar bin Abdul Aziz shine wanda ake mai laƙabi da khalifa na biyar bayan Ali bin Abi Talib saboda tantanta shi saboda adalcin da ya wanza a saman doren ƙasa har ya kai zaka huto daga garin Madina kai Sham kai sa zuwa Kufa ba wani abu wanda zai tare ka kai ko kura ba za ta tare dabba ba ta ci ba yace to in dai adalcin irin na Umar bin Abdul Aziz ne to wa'annan wanda suka huta ana iya yakar su amma dai in adalcin shi bai kai ba irin adalcin Umar bin Abdul Aziz ba to wannan haramun ne jinin su to wannan fatawar dai ita ce ta kai shine Ibn al-Qasim yake cewa fa illam yakun mislahu yake cewa Imam Malik to idan kwa mai ikon bai kai ba kwatankwacin Umar bin Abdul Aziz sai Imam Malik yake cewa da'ahum yantaqimu Allahu min zalimin bi zalimin yake cewa kabar su kabar mai iko Allah yayi intiqami
salatul isha
da zalimi dan uwan shi tunda zalunci yake wani ma ya huta tunda aslan a cikin shari'a ta musulunci ko aqida ta ahlus sunna haramun ne a wuta kalkashin jagora da musulunci shine Imam Malik ya awwala yace to shi kuma wannan azzalimin kabar shi azzalimi ya rawawa wanda ake zalunta da zalunci da ake shine yake cewa sun bayan taƙin min kilayya ba sannan ubangiji yayi intiƙami da dukkan su da shi wanda ya jagorancin da wanda ya huta kalkashin jagorancin ya nemi jinin wannan to wannan shine faɗa mafi rinjaye ita ce sababin da ya sanya su wannan jagorori suka kama shi aka mai bulala a kalkashin wannan fatawar da yayi har ta sababa zuwa ga mutuwar shi yana zamana a cikin garin Madina bai taba huta ba bai huta ba zuwa wani wuri ba har sai da tunda can baya mun yi bayani Imam Malik kowa zawwa yake ya kwashi ilimi daga Qurtuba Andalus daga Sham daga Misra daga Iraq haka da ko ina zaka samu almajirai suna zawwa wurin Imam Malik suna daukan karatu har sai da Allah ya kaddara mai mutuwa shekara ta 179 daga hijira daga Makka zuwa Madina daga cikin manya-manyan malaman shi idan muka koma za mu gani da kwai manya-manya daga cikin tabi'ai wanda Imam Malik ya tsama ko ya kwashi ilimi daga hannayensu daga cikinsu da kwai Nafi' Maula Abdullah bin Umar da kwai Sa'id Sa'id al-Maqdiri da kwai Amir bin Abdullah bin Zubayr da kwai Rabi'a bin Abi Abdurrahman da kwai Ibn al-Munkadir da kwai al-Imam az-Zuhri da kwai Abdullah bin Dinar da sauran manya-manyan tabi'ai wanda Imam Malik ya dauki ilimi daga gunsu daga cikin kuma almajirai wanda Imam Malik ya tattara daga cikin manya-manyan su da kwai Abdurrahman bin al-Qasim al-Misri al-Faqih al-Maliki shine wanda kalla ya ba ma shekara wurin 20 yana zamani a gindin Imam Malik ba dan komi ba dan ya dauki ilimi kuma mutum ne wanda ya shahara da tsoron Allah da tsantsani da gudun duniya kuma hatta da malaman taradum suna kawowa suka ce mutum ne wanda duk wani wanda yake da wani iko idan zai dauki wata kyauta ya mai to har abada ba zai amshe ta ba ba shi ba cin kyauta ta jagorori ba dan komi ba dan ya kame mutuncin shi ya mutu a garin Misra tunda bayan mu rasuwar mallan ya tattara ya koma washin Misra da amma asalin shi dan Misra ne ya mutu a garin Misra shekara ta 191 da hijira daga Makka zuwa Madina da kwai Abu Muhammad Abdullah bin Wahab bin Muslim shi ma asalin shi dan garin Misra ne a ahin shi shekara ta 125 da hijira daga garin Makka zuwa Madina ya tattaro ya zo wurin Imam Malik ya dauki ilimi ya zamna tare da Imam Malik kusan shekaru masu yawa har zuwa lokacin da Imam Malik Allah mai rasuwa kuma Abdullah bin Muhammad bin Abdullah bin Wahab Abu Muhammad Abdullah bin Wahab an yi ta bujiran me da ya kasance alƙalin alƙalai ya kiya ya amsa shi ma ya rasu a shekara ta 197 da hijira daga Makka zuwa Madina akwai Ashhab bin Abdul Aziz bin Dawud al-Qaisi al-Amiri wanda yayi shuhura da Abu Amir shi ma faqihun misriyun asalin shi dan garin Misra ne ima ya zamna tare da Imam Malik kuma shine malami ne ko abokin karatu ne tunda wasu sun sanya shi daga cikin tsarin al-Aqran wasu kuma suna sanya shi cikin lissafin malamai na Imam Shafi'i tunda Imam Shafi'i ya zo ya dauka wurin Imam Malik yana ɗaya daga cikin manya-manyan almajiran shi kuma Ashab yana ɗaya daga cikin manya-manyan almajirai na Imam Malik Imam Shafi'i yake cewa ban taba ganin wani ba wanda Misra ta kyankyashe wanda yake da ilimi yace kamar al-Imam Ashhab bin Abdul Al-Aziz bin Dawud Al-Qaisi ya mutu a shekara ta 204 bayan Imam Shafi'i da shekara 17 shekara 18 da kwai al-Imam Asbagh bin al-Faraj bin Sa'id bin Nafi' al-Umawi shi ma mutumin garin Misra ne haka da kwai Abu Abdullah Zayyad al-Qurtubi shi kuma mutumin garin Qurtuba ne nan Andalus shine ake kiran shi da Shabtun ka samu ana ce wannan sosai zaka je a mazhabin Malikiya ana kawo wannan suna Shabtun ya rubuta wani littafi wanda ya sanya mai Sima'u Zayyad shine duk abinda ya ji daga bakin Imam Malik ya rubuta daga fatawoyin shi wannan littafin shine ya sanya musu Sima'u Zayyad shi kuma shine Abu Abdullah Zayyad al-Qurtubi ya zamana shi ma tare da Imam Malik tsawon rayuwa ya mutu a shekara ta 193 da hijira daga garin Makka zuwa garin Madina da kwai Sahnun wanda shi kuma Abdussalam bin Sa'id at-Tannuhi laqabin shi shine Sahnun asalin shi mutumin garin Hims ne nan kasar Sham inda baban shi ya kasance daga cikin runduna wanda aka dauka daga Hims aka kawo su nan Kairawan nan Tunisia a yanzu Kairawan shi ma ya zamana da Imam Malik ya dauka daga hannun shi kuma lokaci tunda sun dawo mutanen Kairawan ne ya an sanya shi alƙali ga Afirka dukkan musulmai na Afirka a wancan lokacin tunda a arewa ake an sanya shi ne alƙalin su kuma inda malaman tarajum suke bayyanawa ya tsaya ya yi adalci iya adalci tsakanin wanda yake jagoranta kuma ya ɗauki mudawwana ta Asad bin al-Furat kuma ya tafi zuwa Ibn al-Qasim daddan ya gyara mai abin da yake fitowoyin da suke cikin mudawwana da ainihin mudawwana ba Imam Malik ya rubuta amma dai fatawoyi ne wanda almajiran shi suka hada sai ta kasance mudawwana al-kubra ya tafi ba dan komai ba dan ya zuwa ga Ibn al-Qasim nan garin Misra ba dan komai dan ya gyara mai abin da ya dauka daga Asad bin al-Furat na daga mudawwana kuma ya dawo zuwa garin Kairawan ya yada wannan ilimi wayannan suna ɗaya daga cikin su al-Sahnun yana ɗaya daga cikin mutanen da suka ba da gudunmuwa iya gudunmuwa akan mawaba ko kuma mazhabin Malikiya ya yadu a Maghribul Islami anan Afirka shine nan arewacin Afirka kuma ya karkato har zuwa yammacin Afirka wannan kadan daga cikin malaman tunda idan ka dauka wasu daga cikin malaman tarajum sun kasa suka ce idan ka dauke mazhabin malikiyya manya-manyan malamai ko manya-manyan almajirai wanda a kasashen su sune manya-manyan malamai wanda suka yada wannan mazhabin yace idan ka dauki bangaren Misra zaka samu Ibn al-Qasim wanda muka yi bayani ya mutu shekara ta 191 daga hijira kuma da kai Ashhab wanda ya mutu shekara ta 204 wanda dukan sun mun yi bayani yanzu akan su yace kuma idan ka dauki bangaren Afrika umuman zaka samu Asad bin Furat wannan shine babban malami shine ya karantar da shi Sahnun ya bashi wannan al-mudawwana sannan ya dawo garin Misra shi Ibn al-Qasim ya sahaha mai abinda zai sahaha mai na wa'ansu masaloli wanda shi Ibn al-Qasim wa'ansu masalolin Imam Malik yayi tarajuyi akan su wa'ansu kuma masalolin suna buƙatar a gyara su dalilin wa'ansu nasussuka wanda shi Ibn al-Qasim ya samu bayan mutuwar Imam Malik rahimahullahu ta'ala idan kuma ka dauki Andalus Spain dukanta da Cordoba hadiratul ilm a wancan lokacin zaka samu wanda yake babban almajiri na Imam Malik kuma babban malami a wannan guri shine Yahya bin Yahya al-Laisi wanda ya mutu shekara ta 224 da hijira daga garin Makka zuwa Madina idan kuma ka dauki Iraq ita kuma zaka samu wa'inda suka yada wannan mazhabin na shi Imam Malik shine almajiran shi da kai Abdurrahman bin Mahdi bin Hassan al-Ambari wanda ya mutu shekara ta 186 daga hijira zuwa daga hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kai Abdullah bin Maslama wanda can baya mun yi bayani akan yana da riwaya tashi ta imamu tashi ta al-Muwatta daga Imam Malik rahimahullahu ta'ala da kai sauran malamai wanda su ma sun yada wannan mazhabi na Imam Malik rahimahullahu ta'ala wannan shine kadan daga cikin abinda za mu iya tsatsinta kalkashin wannan malami wanda yake malami ne na azu a gani kuma duk da kasancewar zamar kaza ne shi wannan littafi ne wanda zai karantar da kai hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kai tsaye ya karantar da kai ilimin fiqh shi sanya duk lokacin da mutum zai hada ko zai samu wannan littafin ya kasance duk wata mas'ala wadda za ya bi kanta zai rubuta usul aqlab akan ta to yana gama littafin shi ma ya zama to malami saboda ba wata mas'ala ta fiqh wadda zaka samu malam bai kawo ta cikin wannan littafin ba kamar yanda can baya ko karatunmu wancan na farko wanda muka yi akan ainihin manhajin malam a cikin littafin ai kuma yanda ya bawwa balitattafan shi zai fara maka da mawaqitu salat ba dan komi ba saboda ba wani abu wanda yake mafi muhimmanci a rayuwarka bayan ka tabbatar da tauhidi saboda sallah saboda ita ce horkon abin da za a tsayar da kai a bincika idan Allah ya datar da kai ka zo da tauhidi in ka zo da tauhidi za a leka adiba sallarka a gani to meye ka zo da ita da kai kwashe da kai kaza idan dai ka tabbatar sallarka ko aka tabbatar sallarka ta zo free ko sallarka ta zo cleaner to ba wata matsala a kai da kai da ubangiji kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake bayyana mana awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah as-salata horkon abin da za a yi wa mutum hisabi a gobe kiyama ita ce sallar shi aka ga sallar nan tayi daidai eh to sai a ce mai huce ka ba wata matsala ba amma bincika abin da yake baya ba idan kuma sallar nan aka same ta sallar ɗin kasuwa ce to tabbas sai an yi dogon bincike Allah ka kiyaye mu da hisabi a gobe kiyama kenan yana da kyau mu danyi dan karamin tsokaci akai ita mazhabin malikiyya da shi ma min babul fa'ida zai taimaka mana mu san a wani mazhabi ne muke kuma ana cewa mazhabin malikiyya mu san dai meye mazhabin nan ku gani mun yi bayani akan mazhabin nan an danganta shi zuwa ga Imam Malik mun yi takaitaccen bayani akan wane ne Imam Malik to ita wannan mazhabin da meye suka dogara har ya kai ake cewa an bi mazhabin ko kuma a'a mun yi aiki da abinda Imam Malik ya zo da shi kalkashin mazhabin shi asalolin da wannan mazhabin ya dogara da su su ne na harko alqur'ani mai girma duk lokacin da wata mas'ala za ta kunno kai ko kuma wata fatawa za ta zo zaka gani harkon abinda mazhabin malikiya suke hanga shi shine alqur'ani idan suka samu hukuncin abinda ake fatawa ko ake neman fatawa akan shi to za su tsaya akan wannan alqur'anin za su yi fatawa kalkashin shi idan ko babu za su tsallaka su koma zuwa ga sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita kuma sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ala tartib suke bibiyarta ka gani za su fara leƙawa su diba hadisi wanda yake mutawatiri hadisi mutawatiri shine hadisin da ana da yakinin mutane 10-12 abinda yayi sama ko kuma wani adadi na jama'a wanda idan sun zo sun baka labari iri daya kuma wannan mutanen ba a gude ba suke ba wani yana kasar sham wani yana kasar siri wani yana nan da magaran wani yana wuri kaza su zo su baka labari iri daya su ce maka ai inji wani kuma wannan mutanen kowa ya san su wane ne za a yi wuya a ce waɗannan mutanen su hada akan ƙarya wannan shine ake kira da hadisi mutawatir misalin wane yana waccan kasan bai taba ganin wane ba wane yana waccan kasan bai taba ganin wane sai su zo su bada labari iri daya yanda abin yanda yake wannan shine ake kira da hadisi wanda yake mutawatir wayancan ɗan wancan bangaren sun ce sun ji daga bakin wane zuwa wane zuwa wane zuwa wane zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka wa'ansu ma kalkashin tabakan nan bus taba ganin su ba bus san su ba za su ce sun ji daga bakin wane zuwa wane zuwa wane zuwa wane har zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama iri ɗaya abinda wayancan suka wada wayannan suka wada a kowace tabaka a samu wani adadi wanda ana sa tsammani wa'innan mutanen baya yiwa su hada a ƙarya akan wannan zira ka gani suna leka hadisi wanda yake mutawatiri sannan su dawo su leka hadisi wanda yake almashhur sannan su koma su diba hadisi al-ahad aw khabaru al-ahad kinan suna leka nassukan nan suna rattaba su leka hasaba at-tartib al-mutawatir summa al-mashhur summa al-ahad wannan shine kenan idan suka dawo kan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk da kasancewar mazhabin mu na malikiyya ba sa shartanta amsa hadisi wanda yake shahararre wanda fi ma ta'ummu bihi al-balwa ba sa haka kuma ba sa mayar da hadisi wanda yake tilo daya idan ya saba wa kiyasi ko kuma aikin wani rawi wanda zai rawaito hadisin kuma abin da ya rawaito daban da abin da shi ya aikata abin da suke yi suna kaddamar da al-khabarul wahid kuma suna shartantawa Allah ya khalifa amala ahli al-madina wannan khabarul ahadin kadda ya saba wa abin da mutanen garin Madina suke aiwatarwa saboda shi amalu ahli al-madina ɗaya ne daga cikin asali ko ɗaya ne daga cikin dalilai wanda mazhabin Imam Malik suke kawo hujja da shi sabarin sauran dukkan mazhabobi duk abin da Imam Malik ya tarar da masu ilimi a cikin garin Madina suna aiwatarwa wannan shi ma hujja ce game da Imam Malik sannan bayan sunna Imam Malik yana leƙawa ko ɗaya daga cikin asalin shine ijma'i ijma'i kuma da harko shine ya kasance idan ba a samu ba nassi na alqur'ani ba ko nassi na sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan lokacin ake komawa zuwa ga ijma'i shi kuma ijma'i shine abinda sabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka yi ijma'i akan shi bayan shi asali na hudu shine Imam Malik ko mazhabin malikiya suna aiki da aikin da mutanen garin Madina suke aiwatarwa kuma wannan sabanin sauran mazhabobi suna kaddamar daga sun maka bayani ko sun kawo dalili na uku shine al-ijma dalilin su na hudu sauran mazhabobi shine al-qiyas amma dai mazhabin Imam Malik dalili na hudunsu shine aikin mutanen garin Madina lattijawansu masu ilimi abinda Imam Malik ya tarar da su suna aikatawa saboda shi ma hujja ce saboda duka shekara nawa ne tsakankaninsu karni biyu ne tsakankaninsu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai yi wahala a ce ga wannan dan lokacin nan lokacin da bai taka kara ya karya ba a ce mutanen nan duk da tsoron Allahnsu sun canza abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi shi sanya Imam Malik yake ruko da aikin mutanen garin Madina kuma yana kaddama shi akan kiyasi kuma yana kaddama shi kamar yadda muka yi bayani akan hadisi wanda mutum ɗaya lakkan ya rawaito shi. Duk da mun yi bayani wa'ansu daga cikin malamai malaman fiqh dukkan sun saba wa Imam Malik suna ganin aikin mutanen garin Madina ba hujja bane ba saboda mutanen garin Madina ba ma'sumai bane ba, amma dai wannan ɗaya ne daga cikin asali ko asali na hudu daga cikin usul wanda mazhabin Imam Malik yake bina'i akan shi. Sai asali na biyar shine al-qiyas, shine qiyasi. Shi kuma miye qiyasi? Shine wai ba hashashe bane ba akan banza banza ba, a'a shine ilhaqu far'in bi aslin fi illatin jami'atin bainahuma li ikhraj hukm al-far'i. Shine za a dora misalan kana da hukuncin wani asali, misalan a ce maka giya haramun ce, kaga ai nassi na shari'a shi yazo ya tabbatar maka lalle shan giya haramun ce, duk abin da zai sanya ka su ya sanya ka ma yi haramun ne. Idan ka koma a cikin alqur'ani, ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytani fajtanibuhu, kaga dalili a cikin alqur'ani ya zo ya tabbatar lalle giya haramun ce. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam hadisi ingantacce yake cewa kullu muskinan haramun, duk abin da zai sanya ka ma yi haramun ne katsan ka shashi. Kaga wannan hukuncin ya zo a ƙarƙashin Alƙur'ani da Sunna ta Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Misalin da kwai abinda Larabawa suke yi shine annabiza. Lemu ne amma dai za a yi fermentation shi. Za a ajiye shi ya tsumama. Idan ya tsumama ya kai zuwa wani kwanaki, to idan ka sha shi ma yana iya sanya ka maye. Amma dai asalin shi ba giya bace ba. To yanzu ka ce to wannan abin yana sa maye. Ka gani illar giya, illar da ta sanya aka haramta maka giya menene? Shine mayen da take sanyawa. To shi ma wannan abin, wannan lemon idan ka sha shi kana jin hankalinka ya huta, ka shiga cikin wani hali na maye. Aka ce kaga illar wancan al-asli da illar wannan al-far'i dukkan su ɗaya ce. Kenan mizami sai mu hada wancan al-asli. Shine al-asli ita ce giya. Al-far' shi shine wannan abin sha wanda yake sanya maye. Wata illa take hada su shine mayen da take sanyawa. Kinan sai mu dauki hukumcin wancan al-asli sai mu ba wannan al-far'i. Kinan shi ma wannan abin da zaka sha ya sanya ka maye, hukumcin shi hukumcin giya haramun ne qat'an, al-Qur'ani da Sunna sun haramta. Kaga wannan shine ake kira da qiyasi. Ba wani ya ce ba a ai qiyasi ne ake yi, kamar yanda aka samu wani dalibin ilimi wanda bai san inda ya sa gawa yace a ai muna iya yin qiyasi. Idan ka tsaya shi to meye qiyasin? Meye dalilin ka akan al-asli haramun ne ko kuma halaka ne? Meye dalilin ka wata illa take tabbatarwa wannan al-asli da wannan al-far'i illa su ɗaya ce? Gani wajibi ne idan zaka yi hakan ya kasance kana da wannan ilimin sannan kai qiyasi. Sannan abu na shidda shine al-masalihul mursala. Sannan abu na bakwai shine qaulus sahabi, duk sahabin da zai infiradi da wata kalma ko wata hada ko wata fatawa, wani ɗaya daga cikin sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai saba mai ba, to wannan ita ma hujja ce a gare mu, saboda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kulluhum udulun, dukkan su adilai ne. Duk abin da wani ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai furta maka, to ka tabbatar wannan abin haka yake daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Sai dai idan ya kasance an samu an sa shashashu daga cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka dauki maganar su abin da ransu ya musu suka furta, sai suka dangana ta zuwa ga wannan sahaba. Shi sanya muka aka sanya hukuncin isnadi. Laulal isnadu, malai yake cewa in ba dan isnadi ba duk wani shashasha da zai yi wada akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya wada abin da yake so. Yace amma dai Allah dan ya kare al'amarin shi, sai ya kawo an su malamai suka tsaya tsayin daka akan duk wata magana da zaka hutar da ita, ka ce ka ji sahabin manzon Allah daga bakin manzon Allah ya ce kaza, za a ce maka to meye isnadin ka? Daga gumwa ka ji zuwa sahabin zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, har ya kai wa'inda suke manzon Allah ya yabe su yace khairul quruni qarni summal ladina yalunhum tabi'ai wanda yake cewa mafi alkhairin qarni qarni na sannan qarnin da yake biyo bayana ka gani ya ilsa ba shi daga cikin mafi alkhairin qarni amma dai su ma ga wani zai tsallake wani sahabi ya kai wata magana zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in ba a tabbatar ba wannan magana za a jefar da ita shi sanya malaman hadisi suke cewa almarasil in ba dukkan wani marasil marasil sati mai zuwa zamu zo zamu yi bayani akan su shine duk abinda za a tsallake manzo wani sahabi tabi'i ya tsallake wani sahabi ya kai zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yaji shi kuma muna da yaqinin wannan tabi'in lokacin da aka aheshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya amma dai ya ga sahabban manzo Allah sai ya tsallake ya ce naji manzo Allah ya ce to dukkan su he an musu aiki an tabbatar da gaske ne yayi illa marasilu sa'id bin al-musayyib Sa'id ibn al-Musayyib ne kadai idan yace naji manzon Allah yace kaza to wannan bayan tabbaci an tabbatar lalle daga sahabi ne ya tsallake sahabin zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma yana da thika tamma ko malamai sun buga mai tambarar adali ne thika ne dabitun ne siftun ne wannan sai mas'ala ko dalili na takwas wanda mazhabin Imam Malik suke kawo hujja da shi shine al-istihsan kuma daga wannan bangaren wannan in muka dawo bangaren fiqh sai mu ko bangaren wannan in mu sai mu shiga insha Allah kina wannan su ne abinda zamu iya tsokaci akan su insha Allah in Allah ya kai mu sati mai zawa zamu fara karatun mu didda zan yi matashiya akan wa'ansu bayani akan hadisai na al-hadisu al-mursal al-munqati al-gharib al-mursal al-mu'an'an da sauransu ba dan komi ba dan ya kasance kai da zaka karanta wannan littafin ana maka ana tahawili isnadi ya kasance kana da ilimi ka san me ake nihi da wannan al'amara insha Allah dan lokaci dan kadan he mai danyi sannan mu shiga cikin karatun mu abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan shi kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta mai iyayen mu da kakannin mu da malaman mu Allah sanya aljanna itace makomansu itace makoman mu bukatun mu na alkhairi Allah ya biya mana abinda ba ma iya ba Allah ya iya mana ɗan uwa da amanna arziki da suke bara addu'a muna fatan kowa Allah ya biya bukatun shi sanya albarka a ciki Allah mana albarka yayi wa zurriyyar mu albarka yayi wa abinda ya arzuta mu da shi na daga ilimi na daga dukiya da sauran kwanukan mu albarka Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika